أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a karatunmu na littafin babban malami Wahid bin Abdul Salam Bali, littafi mai suna Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin, hanya ta nagartattun bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Inda yau insha Allah ta'ala za mu yi darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka. A sati da ya gabata mun tsaya akan a ƙarshen babi da yake magana akan arwalla, fadala ta yin arwalla da irin lada da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada ga wannan ibada ta arwalla. Kamar yadda muka sani, shi wannan littafi malam ya yi ƙoƙarin zaƙulo mana hadisai wanda suka yi bayani na fadala daban-daban ga dukkan wata ibada da musulmi yake aikatawa. Komin abin da mutum yake yi, indai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi, manzala sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi yadda ake yi, indai aikata akwai sakamako na musamman da aka tanada gare shi. Wasu an gaya mana irin gwaggwaɓar lada da ke da kwai a ciki, wasu ko ba a gaya mana ba. To daga cikin wa'anda aka gaya mana shi ne malam ya fara mana da abin da muke yi kullum, wanda shi ne mabuɗi na arwalla. Babu ita babu arwalla. Matuƙar ba kai babu sallah, matuƙar ba kai arwalla ba, to sallarka ba ta yi ba. Har inda ma malam mai akhdari yake cewa man salla bi ghairi wudu'i amidan yace fa huwa kafirun wa iyadu billah, yace wanda ya arsalla babu arwalla da gangam ba mantuwa ba, yace to wannan kafirci. To kaga tana da muhimmanci da matsayi sosai a addini. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yanda ake yin ta kalkashin ayan nan da ta zo cikin suratul Ma'ida, ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, ya kuwa da ku imani idan kun tashi yin sallah to ku wanke fuskokinku, wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Allah subhanahu wa ta'ala sai zanu wanke huska, wanke hannu, shaho kai, da kuma wanke kafa. Manzala sallallahu alaihi wasallam kuma sai ida take mana yanda abin yake, farawa daga wanke hannu zuwa kurkure baki, shakarwa, hajewa, wanke huska, wanke hannu, shaho kai, shaho kunne, har zuwa kuma wanke kafa. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan fadl siwak, fadala akan aswaki. To aswaki, ɗan uwa musulmi, yana da fadala sosai, inda za mu ga hadisai daban-daban da suka yi bayani akan haka, da kuma wurare daban-daban da aka sunnanta amfani da shi wannan aswaki. Malam sai yake cewa isti'malu siwak yurdi anka rabbuk, amfani da aswaki samun yarda ne na Ubangiji. Kaga abu ne wanda muka dauke shi ba komi ba, abu ne wanda kalla ma ka samu wanda kode yaushe yana tare da aswakin shi. Idan kaga wanda yake yawo da aswaki kode yaushe, to dubara wayo ne yake mata, saboda akwai fadala sosai a ciki. Hadisai sun tabbatar da haka, kuma za mu gani yanzu insha Allah ta'ala. Muna fata idan mun kare wannan babin, kowa zai kokari ya sai aswakin shi rike a hannu, domin samun ita wannan fadala da za mu karanta a cikin insha Allah. Malai ce isti'malu siwak yurdi anka rabbuk, sai ce rawan nisa'i wasahahu al-albani an Aisha an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Imamun Nisa'i a hadisin da ya rawaito kuma Albani ya inganta shi daga Aisha, Allah ƙara mata yarda, take cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Aisha da kake ji ana yawan zancen hadisanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Aisha malama ce, makarantiya alqur'ani ce, masaniya ce ta fiqh. Aisha Allah ƙara mata yarda, Abu Musa al-Ash'ari yake cewa idan abu ya kulle mana a harka ta ilimi ko wata mas'ala ta buzuro mana, yace ba mu zuwa ko ina sai wajen Aisha Allah ƙara mata yarda, domin ta fayyace mana mike da kai a ciki. Aisha zamanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwankwada ilimi tai. Aisha an aiheta kahin hijira da shekara 7, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi aurenta kahin ayi hijira zuwa garin Madina tun tana karama. Lokacin da aka je garin Madina bayan ghazwatu Badar a shekara ta 2 bayan hijira a wata na Shawwal, aka kai ta gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha ita ce mata ta uku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ita ce wanda yahi so, kamar yanda aka tambaye shi wa kai so, yace Aisha Allah ƙara mata yarda. Aka tambaye shi to a cikin mazawa, sai yace babanta Aisha ke. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu tana rungume da shi a kirjinta, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. Aisha ta rawaito hadisai wanda suka kai a cikin kutubu sita. In aka ce kutubu sita, ana nihin Bukhari, Muslim, Nisa'i, Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah. Wa'annan manya-manyan littattafai na hadisi, an tattara hadisan Aisha wanda sun kai 2,250, wanda ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Urwa bin Zubair yake cewa yana daga cikin manƙaba ta ita Aisha da fadala tata. Bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin Muawiya yana shugaba a Sham, ya aiko mata dinari 100,000. A wancan lokacin ba kaɗan ba ne, da aka aiko mata da su, ta zamana da wannan dinaran tun da sahi, sadaka ce take tana raba wannan kuɗin, har sai da wannan kuɗin sai ƙare ƙarab. Sai mai mata hidima take cewa yau fa azumi ake, azumi muka yi yau, ya ki Aisha. Da ita da Aisha ta sun yi azumi, inda kin bar mana ko da dinari ɗaya ko dinari biyu mun sai nama mun yi buɗe baki, ta ce ai ba ki gaya mana ba. Sai aka ce yana daga cikin halayenta, duk abinda ta samu rabawa take. Allah ƙara mata yarda. Aisha an tuhume ta ta shiga wata jarabawa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, jarabawa mai ƙarfi wadda sai da aka yi wajen kwana 40, ana cikin wannan jarabawa cikin ɗimuwa. Ita a cikin ɗimuwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin damuwa, babanta shi ma haka cikin damuwa, ma'aihiyarta duka garin Madina mummune sun shiga cikin damuwa dalilin wannan matsala. Tana zamanta wani ya kulla mata sharri, an tahi yaƙi tare da ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta, wajen dawowa sai me yake da suna an tsaya a wani sansani, sai ta tashi sai ta dan kewaya. Da aka tashi to dama su ɗaki ake musu a saman raƙumi, wanda yake ciki baka ganin shi. Yanzu daga cikin ɗakin ta huta ba wanda ya sani cewa ta huta wanda suke ɗauke da raƙumin nata. Da ta dawo kahin ta dawo kuma har an tada ayyari an yi gaba, dija sun tai sun mata nisa, sai ta zamna take jiran cewa za a duba a gani ba ta nan, a dawo a ɗauke ta a tsaye da ita. To daga cikin al'ada, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya huta, in dai ana cikin balaguro, ana barin wani a can baya wanda zai kasance yana gadin bayan, ko da a ce za a kawo wani hari daga baya, shi zai fara gani kenan ya sanar da su. In kuma an yi wata mantuwa, shi dai yana baya, akwai wani a gaba akwai wani a baya. Yanzu sai ga wani wanda ake ce daga cikin sahabbai ya biyo, shi ne aka bari a baya, sai ganta a kwance tana jira. Sai dai subhanallah, ya ce mantuwa aka yi an bar ummul mu'minin, sai sauke raƙumin shi, sai ta hau, sai janyo raƙumin, sai kawo ta har zuwa ga inda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke. Kawai a nan sai munafukai suka yi kullama sharri a lokacin nan, suka ce ai da gangam suka tsaya a baya, ba don wani abu, ba don sifa su ɗanci. shikenan wannan magana aka zo da ita garin Madina aka ringa yayatawa sai wani daga cikin wanda suka ringa yayata zancen akwai irin Samisba akwai su Hassan bin Thabit aka ringa yayata zancen ta bata sani ba wata ran tana zaune sai wata tsohuwa take ce mata me ake da Misba sai ta ce me yau miye ke miki ji ba abin da yake zuwa na yayatawa ta ce me yake faɗa ai kin ji kin ji abin da yake faɗa a kanki ta ce to dama shi yasa ta ga sauyi a gidan sai ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin wannan abu da ake faɗa haka ne yace eh gashi nan labarin da ake faɗa sai an yake tambaye ta in kin san kin aikata ki faɗa ki roki Allah ya himmiki in kuma ki aikata ba ki ajiye hankalinki Allah zai wanke ki to wannan magana ita dame ta saboda ba a yanke hukunci ba kai sai aka ce kawai ƙarya ne ba ta aikata shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiku anil hawa ba zai ce mata kawai haka ne kaza ne ba ai ba alhali ba a tabbatar mai ba daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ana nan sai ta nemi izini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta koma gidansu tunda abun yayi tsanani sosai ana nan dai kissa ce mai tsawo tana gidansu bayan wajen kwana 40 sai ga alqur'ani ya sabka domin ya wanke ta kuma wannan sai zame mata alkhairi a gare ta Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adabun 'azim لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم wannan ayoyi guda goma suka sauko domin su wanke Aisha Allah kara mata yarda akan cewa zarginta da ake yi wa'anda suka zo da wannan magana wasu ne daga cikin ku kada ku dauki wannan sharri da aka yi wai cewa wani abu ne na sharri wani abu ne mugun abu sai Allah ya ce bal huwa khairul lakum yace alkhairi ne a gare ku yanzu kaga sharri ne aka mata amma sai Allah ya ce mata ajiye hankalinta ba komai bane alkhairi kuma alkhairin yanzu gashi mun ganshi a yanzu mun ga alkhairin wannan da Allah subhanahu wataala ke fana tunda a yanzu akwai wa'anda suka tsone ido suke tuhuma Aisha da irin wannan maganganu sai a bude alqur'ani sai a karanta musu wannan ayoyi kaga Allah subhanahu wataala duk wanda ya hakuri Allah subhanahu wataala sai ya bashi wani abu wanda sama da wannan hakurin ne sama da wannan abin da yake nema to Allah sai ya lullumta mishi Aisha an zarge ta ta sha wahala amma Allah subhanahu wa ta'ala sai bata wani tagomashi na cewa gashi za a wanke ta har tashin kiyama ana karanta wannan ayoyi wanda suke tabbatar da cewa ƙarya ce ake mata sharri ne ake mata duk wanda ya zaburo da wata magana sai mu karanta ne alqur'ani Allah ya riga ya ƙari magana ka za mu dauka mu bar magana Allah ai ba yiwa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mata alkhairi ne a gare ki wa'anda suka aikata babban nasu shi a bar shi shine Ubay ibn Salul aka ce a bar shi shi yana da azaba mai girma aka ce inda kun ji lokacin da kuka ji wannan zancen da zato kuka ma mummune ɗan uwanku zato na alkhairi ana buƙatar duk lokacin da ka ji wani abu daga wani mutum wanda baka tsammanin cewa zai aikata wannan abu zaton da zaka fara yi na farko ka ce ban na tsammanin zai aikata kada kai tsaye ko da dama ka ce dama na sani dama duke-duken ƙarya ne dama kaza dama kamar dama jira kake a kame zato na alkhairi zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkun mubin Allah yace inda sun zo da shaidu guda hudu yace to idan ba su ka shaidu guda hudu ba to fa ulaika inda Allah humul kazibun Allah yace kai walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fi dunya wal akhirah yace lamassakum fi ma afattum fihi adhabun yace in talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim yace ku ringa fadin maganganu wa'anda kuka dauke su ba komai ba wata tasabunahu hajjinan ko dauki wannan maganganun ba komai bane yace huwa inda Allahu azim wallahi magana ce mai girma kazafi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba karamin abu bane to Allah subhanahu wataala sai ya kare wannan gida ya kare mutuncin wannan gida da ayoyi guda 10 a cikin alqur'ani mai girma wanda yana daga cikin fadala da daraja ne ita wannan biyar Allah Aisha Allah kara mata yarda wata tarasu a dare na talata 17 ga watan Ramadan shekara ta 57 bayan hijira Abu Hurairah mata sallah kuma aka binne ta a makabarta ta Baqi'a na san wanda suka je Madina duk suna ganin irin wannan tabarrukan na sahabbai an ci ga kabarin wani ga kabarin wani ga kabarin wani wannan fadala ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-siwaku madharatun lil fammi mardatun lir rabbi shi aswaji sarki ne da tsafta ta baki ko mardatun lir rabbi kuma abu ne wanda yake samun yarda ta ubangiji ga duk wanda yake aswaji ana samun yarda ta ubangiji ga yin aswaji kuma hannu yana tsaftace baki masana sun tabbatar cewa icce na aswaji icce ne wanda yake da sanadarai daban-daban wanda suke kara ma haƙorin mutum da dadashin mutum ƙarfi kuma suke tsaftace ma mutum bakin shi mai amfani da aswaji baya warin baki sai in wanda bai iya ba sai in wanda bai iya ba yake amfani da shi a jagalgali amma in dai zaka yi amfani da shi ta hanya mai kyau to bakinka zai kasance kullun tsaftace wanda yahi fat wannan da ake amfani yahi fat samun sanadarai da kuma tsaftace bakin mutum yanda ya kamata kuma yarda ce ta ubangiji kenan kaga abu ne wanda ya kamata a ce duk mummuni duk musulmi ko da ba komai ya kasance kana da aswakinka wanda ko da in ka shiga gida ne wanda ka ringa yi amma ba ka ringa yawo da shi wanda kuma abinda aka yi so shine a ringa yawo da shi saboda a lokacin da zaka yi arwalla kai aswaki tunda bai yiwuwa ka ce lokacin kowace arwalla sai ka yi burusan bakinka da fat ai wannan abu ne mai wahala tunda arwalla tana kama ka a ko'ina shi kuma abu ne da ake ajiya a gida kenan shi kuma aswaki in kana yawo da kayanka a cikin aljihu duk lokacin zaka yi arwalla ka huddo kai to kana kai arwalla wannan abu ne mai lada kuma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu karanta hadisi daban-daban a gaba akan haka wanda yake cewa in ba dan kan matsa ma al'umma ta ba da na umurce su su ringa yin aswaki duk lokacin zasu yi arwalla wanda sai da kusa zama wajibi in zaka yi arwalla a ce kai aswaki sai dai kawai sunna ce kuma sunna mai kai malaka cewa awqatu istihbab aswaq to shi wannan aswaki akwai lokuta da aka so a ringa amfani da shi shine malam sai zabo mana waɗannan lokuta ya kawo mana hadisi da suke bayani a kansu yake cewa inda wudu na farko kenan a wajen arwala lokutan da aka yi so ayi aswaki yace rawa ahmad wa sahahu al-albani an abi huraira da an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadisi daga abu huraira Allah kara mishi yarda yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu in ba dan kan matsa ma al'umma ta ba da na umurce su ga yin aswaki a duk lokacin da za su yi arwala duk lokacin da za a yi arwala manzo sallallahu alaihi wasallam yace in ba dan kan matsa ma al'umma ta ba da na umurce su ya zama wajibi a ce sai an yi aswaki abu ne ya nuna maka muhimmancin shi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake nuna maka haka nan yace inda salat yin aswaki a lokacin yin sallah shi ma fi sahihai an abi huraira radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadisi daga abu huraira Allah kara mishi yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an ashqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ba dan kan matsa ma al'umma ta ba ko kan matsa ma mutane yace da na umurce su da yin aswaki a duk lokacin sallah bima'ana a kowace sallah in za a yi ai aswaki shi zai zaga wani in aka tada ikama zaka ya huddo ya aswaki to kana aka ba sai kokarin aiki ne da wannan hadisi kenan kaga bayan lokacin arwalla kai aswaki haka lokacin sallah in suka shiga sallah yana da kyau shi ma ka kurkure batun ka kai aswaki ka ka kurkure baki yana da muhimmanci sosai akwai lada kuma tunda aiki ne da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma duk abin da annabi ya ce ayi in dai kai kuma domin samun lada to akwai lada a wannan aiki yace indal intibahi minan nau a lokacin da mutun ya walka daga barci kenan lokacin da mutun ya tashi misali cikin dare ka tashi zakai ko sallolin ka ko kuma zaka yi arwala zuwa asuba bakin mutun yana sauyawa lokacin tashi daga barci shiga cikin sahu zaka cutar da wanda kake tare da su wani sai ka gani kware babu tsafta a tare da shi lafiya ma da asuba wani tsoho da zai je jami'a ya rata ya kawai zo masallaci wani zakko da kaga kayan shi da yazo kayan wanda bai iya fita da su wajen sabga ba to kayani ga sanin kamar na barcin ne da su ya zo da su shi kuma kaga wannan bai dace ba a sa kaya masu kyau khuzu zinatakum inda kulli masjid Allah subhanahu wataala ya ce ku yi ado idan za ku je masallaci kenan kaga ayi aswaki kuma a sanya kaya wanda suka kasance presentable masu kyau to kana a zo masallaci dan ka a cutar ma da masallaci yace fi sahihain an hudhaifa manzo ayi sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake shine yake ce masu sahibu sirr na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi wata rana yake ce mishi dawana duk muna hukai kuma shi kada ga ma a cikin sahabbai ba ga ma kowa ba shi kada ya san su waye muna hukai a lokacin nan da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab isko shi yace kawa Allah ka gaya mani ina ciki yayi ta gama shi da Allah yace ni ba na tsarkake kowa a wajen Allah amma a mutanen da aka zana mun kai Umar ba ka ciki ka duba irin kiyayewa ta sahabbai Umar wa ammi al-bashir cewa shi da aljanna amma duk da haka bai samu nutsuwa ba yana jin tsoro ka aje cikin mutanen da aka zana yana ciki yazo ke roƙon shi ke ja da Allah ka gaya mani cin ina ciki ko banna ciki Huzaifa ya ce bakka ciki ya ce amma daga kai ba na ƙara gaya ma kowa Huzaifa ya rasu a shekara 36 bayan hijira a wasu wurare ake cewa Madain Huzaifa wata rana a Ghazwatul Khandaq ya yi wani abun yabawa kuma abin da tarihi bai manta da shi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Ghazwatul Khandaq rami suka kewaye garin Madina mushrikai da suka zo na wannan lokaci ba sa iya ketare ramin su iske garin Madina sai iske sahabbai sai iske Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan ramu sai zame musu kamar obstacle sai suka zamna kewayen Madina suke jira ai wahala ta hudu su yanzu suna zaune suna jira ga mushrikai ga Yahudawa da aka gamu da su domin amma Manzo sallallahu alaihi wasallam zama guda Ghazwatul Ahzab sahabbai su hankalin su ya tashi Allah subhanahu wataala yake cewa hunalika tulyal mu'minun yace wa zulzilu zilzala shadida yace a wannan bigiri aka jarabci mummunai kuma suka girgiza yace girgiza mai ƙarfi Allah ne yake cewa sun girgiza dan kasancewa abin ba wasa bane an musu zobe an ce kawai sai an musu zama guda daga nan shikenan ko ba ƙara jin labarin su ana wannan zama Allah subhanahu wataala sai aiko wata iska wannan iska suna ganin suka ce kar a je irin iska da aka tura man adawa ce wa amma adun fa uhliku birihi sarsarin atiya adawa an hallaka su da iska ka a je irin iska ce tunda iska da ta zo daukan kan sarin gai da ga wurgi da su duk ta rikita su kuma gashi ana tsananin sanyi to wannan guguwar da ta tashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin wannan gilgiza wata sahabbai suna cikin tsoro sai ce wane ne zai tashi ya sulale ya je wajen wannan mushrikan ya ji wani hali suke ciki miye suke yi a yanzu miye same su ana jin wani tsimuwa suna fitowa daga can wanda kuma ya haka ya ce ni da shi za mu zauna tare a gidan aljanna kowa ya shiru saboda an tsorata a cikin tsoro ake duk wanda ya kuskure Musa akwai yiwuwa a kashe shi daga can wasu ke halgo kibiya har suka samu sa'a muharrar so shi kenan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ikai wajen 70 suka sauko daga sama domin mutuwar shi a cikin sa. Yanzu ana cikin wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai je ya duba ga kowa ya shiru cikin musu. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Huzaifa tashi je. Kaga wannan ƙarshen yarda ke. Yace bai tashi je. Huzaifa kuma ya tashi ya je. Da ya tafi ko bai tsaya ko ina ba sai kusan shugaban Abu Sufyan sai kusan shi ya zauna. Abu Sufyan da ya ga haka hankalin shi ya tashi sai ya ce kai jama'a. Yace kowa ya dinga duba da waye a kusan shi kar a je cikin wannan guguwai su isko musu kare da mu. Huzaifa yana jin haka ka a je wani ya bincika ya gane shi wane ne sai ya rike wani ya ce kai wane ne sai ya ce ni ne wani ni ne wani shi Huzaifa ya rike wani domin ya nuna mai cewa shi ma tare yake da su. A nan Huzaifa ya samo labarin da ake bukata kuma ya kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahibu sirrin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babban mutum ne a cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina. Shine yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama li tahajjud yashusu fahu biswa idan ya tashi yin tahajjudi bi ma'ana qiyamul layl da dare abinda yake farawa da shi yana goge bakin shi da aswaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba magana ka samu wani abu na kiyama a tare da shi ba. Shi kullun tsafta gare shi, shi kullun shi ne prof kuma zuwa ma in yi shi kamshi take ba irin zuwa ga magaran mutane ba ce ba irin yamu bane ba in muka yi zuwa in dai babu tarare a cikin gadakan jikinka ya fara dan yin wani ya fara sauyawa to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yi zuwa ba kamshi take wanda ummu sulaim take cewa muna daukan zuhan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musa a cikin turarenmu saboda in muka sa a cikin turarenmu yayi kone turare kamshi sallallahu alaihi wasallam to haka ma bi barin bakin shi haka nan daga ya tashi abin da yake farawa da shi shine ya goge bakin shi da aswaki sai yace in wuri na uku wuri na hudu inda ake so ayi aswaki yace inda tilawatul qur'an wajen tilawata alqur'ani idan kana karatun alqur'ani bakin ka wani lokaci zai dan yauni saboda bakin kana yawan magana yanzu ko mutum ya yawaita yawan magana zai ga bakin shi har wani kuma zai ringa yi to a lokacin da bakin ka yi wannan yaunin idan kai aswakin zai saki kuma ƙara samun nishadi na ka ci gaba da karatu wannan duk mai karanta alqur'ani ya san haka wanda yake kamar kwawa ta karantawa zai ji wata ran bakin shi ya yauni amma daga ya aswaki kuma zai ga alhamdulillah kuma bakin ya saki. Yace rawal bayhaqi fi shu'ab وصاه الباني عن علي رضي الله عنه حديثي دغ علي بن ابي طالب اي موسى بن ابي طالب شيني خليفه نهو من منزل الله صلى الله عليه وسلم بابا حسن هاشمي مو بقريش فوزن من منزل الله صلى الله عليه وسلم وند اتى ايوا هجره كان اي هجره ده شكرا 23 a garin makka dani ga abi talib abi talib shi kuma tantan ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin ahlul baiti wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa su a cikin wani zani yace wannan su ne yallan gidana kuma iya daga cikin mutum goma wanda aka musu albashi da gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mai da cewa shi kin aidan aljanna. Ali ibn Abi Talib duk wani yaki da manzon sallallahu alaihi wasallam yayi da shi aka yi shi banda yaki daya shine yakin Tabuk shi kadai ne Ali ibn Abi Talib bai tayi ba shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai zamna a garin Madina shine shugaba bi ma'ana aka bar shi a matsayin interim ya asirin interim a garin Madina. Ali ibn Abi Talib ya kasance sadauki jarimi a fage na wama bai taba ja baya ba. Ali ibn Abi Talib ba a taba kasa shi ba a mubaraza da ake yi dan mubaraza meye mubaraza kamar wani ya fito daga cikin mushrikai shi da daga cikin musulmai shi ma wani ya fito to Ali ibn Abi Talib in ya fito yana cin nasara a dukkan lokacin da Ali ibn Abi Talib wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yau zan ba da tuta ta yaki ga wani wanda Allah da manzon shi sun yarda da shi kuma shi ma ya yarda da su Allah ya Allah da manzon suna san shi kuma shi ma yana san su kowa a cikin sahabbai yake fata Allah sa shi ne. Umar ibn Khattab haka suka ringa fata Allah sa gobe a ce su ne aka ma wannan yaban su za a ba wannan jirafi da za su riƙe na jagorancin musulmi washe gari kawai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ina Ali bin Abi Talib aka ce ai yana ji dadi dan shi yana ci yace aje a kashi ana zuwa ana sauwa da shi yayi adda ya shafa idan shikenan garas aka bashi tuta ya kama shi Ali bin Abi Talib kenan ya kasance daga cikin masu rubuta wahayi idan alqur'ani ya sauko ana kira shi rubuta kuma ya kasance waziri ya daga cikin wazirai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara 5 a matsayin khalifa kuma shine miji ga Fatima ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine baban Hassan kuma shine baban Husayn wannan bawan Allah ya rasu a shekara ta 21 ai ta 40 bayan hijira watan Ramadan yana da kwana 21 wani silalo ya soke shi da wuta ya mutu shahidi ya rasu a garin Kufa Ali bin Abi Talib shine ya rawaito wannan hadisi yake cewa amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiwak mazala sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da yin aswaki wa qala sai yake cewa innal abda idza qama yusalli idan bawa ya tashi yana salla atahu al malik sai wani mala'ika ya zo wajen shi fa qama khalfahu sai tsaya bayan shi yastami'u alquran yana sauraron qur'anin da yake karantawa wayadu kuma yana ƙara matsowa kusa da shi fala yazalu yastami'u wayadu wannan mala'ika ba zai gushe ba yana sauraron shi yana karatun alqur'ani kuma yana ƙara kusantowa wurin shi hatta yad'u fahu ala fihi har sai mala'ikan ya ka bakin shi daidai da bakin bawan da yake sallah yana karanta qur'ani fala yaqra'u ayatan ba zai karanta wata aya ba illa kanat fi jawfil malik sai ta kasance inda za ta fara fadawa wannan ayat shine cikin cikin mala'ika kenan kaga yin aswaki yana da muhimmanci a lokacin da zan karanta alqur'ani ko kuma za ka yi sallah ya kasance bakinka baya wani saboda kana tare da mala'ikai a lokacin da kake karanta wannan sunna ce mai ƙarfi mu kokari aswaki dai gashi na ko ina mu kokari mu samu mu dinga amfanuwa da wannan fadala da ake fada akan shi daga cikin fadala ta aswaki akwai fadalar shi a lokacin shiga cikin gida inda dukhulul manzil a lokacin da mutum ya shiga gida yana da kyau ya fara da aswaki yace rawa muslim an al-miqdad bin shuraih muslim ya rawaito daga miqdad bin shuraih an abihi daga baban shi yace sa'altu aisha naje na tambayi aisha Allah kara mata yarda qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam na tambayeta da mai manzo sallallahu alaihi wasallam yake farawa idza dakhala baytahu idan ya shiga gida qalat bis-siwak abinda yake warayi shine aswaki abinda yake warayi ya shiga gida shine aswaki kina an ji an kare hidima misali mun kare hidima a cikin gari an yi ciyece da sauransu idan an shigo gida za a zauna tare da iyali ya kasance baki dai baya wari ya kasance bakin ka a tsaye yake wannan shine hikima kada ka zo ka zauna tare da mutane kuma suna kawar da kansu babu dama amma ya kasance an tsaftace to alhamdulillah sai gani abin yayi ya je daidai kuma sunna ne saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi yace inda ta ghayyuri ra'ihatul fam na shidda shine lokacin da kaji bakin ka ya sauya kaji bakin ka kawai ya canza kwarai sai ka dubi aswakin ka ka kurkure ka kurkure duk wani datti ka gudda ka kurkure bakin ka da ruwa ka zubta shikenan bakin ka ko mutas yace rawan nasa'i wa sahu al albani imam nasa'i ya rawaito albani ya inganta yake cewa aisha Allah kara mata yarda take cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwak mutaharatun lil fam mardatun lir rabb kaga hadisin da muka fara karantawa cewa aswaki tsafta ce tsarki ne gabaki kuma ana samun yarda ta ubangiji idan ana yi shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada haka tsafta ce ta baki kuma ana samun yarda ta ubangiji kenan koda a ce ba dan wani abu ma ko dan samun yarda ta ubangiji sai tunda ba abinda muke so irin yarda ta Allah yarda ta Allah ita ce gaba da komai idan bawa Allah ta miki ce samu yarda ta ubangiji to an ya kare ya kai kololuwa shi yasa zakka ji Allah subhanahu wa ta'ala bantin yayi albushir ga aljanna sai kaji ya ce radiyallahu anhum wa radu an sai kaji ya ce jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada yace radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda su kuma su masu yarda laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara Allah ya yarda da mummunai wanda suke mun baya karkashin itaciya jazata Allah ita ce gaba shi yasa a cikin tauba ne yake cewa wa ridwanu minallahi akbar yace yarda ta Allah shi ne komi a cikin nisa'i ne ko a cikin al-imran yake cewa wa ridwanu minallahi akbar yace yarda ta Allah ita ce sama da komi tauba ce ko na'am ita ce gaba ita ce kuma mafi girma samun yarda ta Allah shi yasa annabi Musa alayhi salam lokacin da Allah ya ce mai je su ga mu ayi munajati sai dauko wasu mutane daga cikin mutanen shi ce ku raka ni sun kama hanya suna tahiyya sai gani tahiyyar tasu ba sa kama jiki sai tahiyyar shi ba su yana zuwa wajen ubangiji sai Allah yake tambaye shi wama a'jalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaugawa ka bar mutanen ka ya kai Musa sai ya ce hum ulai ala athari su ma suna nan saman sawuna amma ni wa ajiltu ilayka rabbi litarda ni kuma sai ni gaugawa zuwa gare ka ya kai ubangiji domin ka yarda da ni kenan wannan yake nuna maka neman yarda ubangiji shine babban abin da bawa ke nema to daga cikin abin da bawa zai samu yarda ta Allah shine yin aswaji wallahi kada mu rena wannan aiki ne mai fadala aiki ne mai daraja Allah na san shi duk abin da aka ce mun Allah na so kokari ka kwatanta sai malai ce babu fadlul wudu'i qabla an-nawm babu ne zai magana akan fadala ta yin arwalla kafin a kwanta kai arwalla lokacin barcin ka yayi ka tashi kai arwalla sai ka zo kwanta yace an-nawm ala wudu'in yin arwalla yin barci tare da arwalla sababi ne min asbabi daga cikin sababba istijabati du'a na amsal addu'a yana cikin sababba na amsal addu'a ita addu'a tana da sababba wanda ake ricewa domin a samu istijaba kada ka zo ka roki Allah kamar zaka roki wani kada ka roki Allah kawai kamar ba wani babban abu bane zaka roka ko kuma kawai dole sai an maka akwai wasu ladabba da ake bi wajen roƙon Allah wanda suna taimakawa wajen samun istijaba don farko mutum ya halarta da zuciyar shi sai kasance kana roƙon Allah kana kallon tele kana roƙon Allah kana sauraron wata hira kana roƙon Allah kuma kana wani tunani da wani ya kasance hankalinka dai ba wajen Allah ne to in dai wannan ne addu'a ta ko ina ba ta zuwa ana buƙatar zuciyarka ta hallaro ubangiji cewa na ka kuka na gidan mutuwa na ka inda za a fare mu awaye da gaske kake kawo Allah kake gaya ma to wannan zuciya Allah yake kallo a lokacin da kake addu'a sai addu'a ka samu shi na biyu ka zaɓi lokuta na yin addu'a akwai lokuta na musamman wanda aka ba da roman cewa lokuta ne idan kai addu'a Allah yana amsa tsakanin kiran sallah da iqama Allah yana amsa karshen tahiyya Allah na amsa addu'a a cikin sujada Allah na amsa addu'a lokuta na amsa addu'a idan misali mun kare tahiyya mun kare salati na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan lokaci amsa addu'a ka dage ka hudu bukatunka a wannan lokaci idan ka je sujada lokacin amsa addu'a ne ka dage ka hudu bukatunka lailatul qadr rajuma sahabbai sun tabbata zuwa bayan la'asar akwai lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala yake amsa addu'a tsakar dare jofin layin al'akhir lokaci ne na amsa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala na saukowa saman duniya ya ce ina mai neman gafara an gafarta mashi ina mai bukata an bashi ina mai roƙo na an bashi to irin wannan lokutan za mu ringa zaɓa wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da haka nan bayan azhar wani lokaci ne ina kama ba mu san shi ba sosai amma lokaci ne mai muhimmanci bayan azhar kahin la'asar na ranar laraba hadisi mun karanta shi a dabbar mufrad ko ranar laraba bayan azhar kafin da asar wannan lokaci ne na amsa addu'a mu rike wannan lokaci ya da cikin lokutan amsa addu'a insha Allah Allah insha addu'in ko bukatu sosai muna fata Allah amsa daga cikin abinda sabubba na amsa addu'a shine bawa ya kare a gaban ubangiji kada ka zo kana addu'a karin da kana jiji da kai a ka karaya ka nuna ma Allah bakka da ni so kake a baka kana cikin bukata ne so kake a baka wannan abun kai bakka iya makanta Allah zai maka ka nuna ma Allah da gaske kake dama ya san halin da kake ciki amma lokacin da ka zo ka karaya a gaban shi to Allah subhanahu wataala yana son haka bayan haka ne daga cikin abin da ake so amma shi ba wajibi bane ba amma ana son haka lokacin za ka yi addu'a ka yi arwalla ka tunkari gabas misali a ce bayan ka kare rako in ka ne kana kallon gabas ka daga hannu ka yi addu'a daga ciki shine daga hannu mutum ya daga hannu lokacin zai fara roƙa daga ciki idan ka daga hannun sai ka fara salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kawara salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai kawara yabon Allah subhanahu wa ta'ala ka yabi ubangiji kuma kai godiya akan ni'imomin da ya maka wanda baka iya lissafa su ya Allah ka mun kuma ina so a kara maka godiya ga Allah la in shakartum la azidannakum idan kun gode za a kara maka to kai godiya akan ni'imomi da aka maka na baya kuma har da kai buzuru da wata bukata Allah yana son haka yana sanya shi sai ya fara suratul fatiha da alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangijin talakai wata mu rike wannan dake daga ciki kawara kaddamar da tuba bi ma'ana idan ka ma annabi salati kai yabi ubangiji kai godiya to ka gabato da addu'o'i na tuba ga zunubanka Allah gafar da misali sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas'alatu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kaga wannan sayyidul istighfar shi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi ta ya mutu a wannan daren shikenan ya mutu ala fitra dumana Allah zai yi mazan banka da kai Abu Bakar Siddiq ya rawaito hadisi yake cewa wanda ya aikata wani zunubi yayi sadaki yayi arwalla ya daga hannu yayi arwalla yayi sallah raka'a biyu da ya kare yace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim wanda wannan Allah zai yafi mana zunubin da aka to ka gabatar da tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ka tuba ga zunubanka saboda kaga da dauda kuma ka tunkari ubangiji da dauda cikin ka amma idan ka gabatar da tuba sai Allah ya hima zunubanka kuma sai kace ya Allah amin kaza shike kaga addu'a ka zaka samu shiga saboda baka da yauni da yawa akan haka nan bayan shi akwai tawassuli kai tawassuli da wani aikin ka nagari wata sadakar ka da kai wata biyayya ka da kai iyaye duka abin tawassuli ne wani alheri da ka aikata wani zikiri da kai wani abu dai wanda ka san ibada ce sai kai tawassuli da shi ya Allah ina tawassuli da aiki kaza wadda bauta ce ga Allah ya Allah ka mun kaza wannan tawassuli ya zo a hadisi wasu mutane guda uku wanda suka shiga cikin wani kogo suka yi tawassuli da ayyukansu na gari domin Allah ba su mahuta da suka shiga kogon wani dutse ne don nesa a cikin kogon suna neman mahuta suka yi tawassuli da ayyukansu da suka yi na gari sai Allah ba su mahuta a kai don haka mu ma idan mun aikata wani aiki wanda mun tabbatar aiki ne mai kyau tsabtatacce to ni tawassuli da shi Allah zai amsa wannan kuma shi zai hana mu mu yi aiki na riya ai aikin da kai ba dan Allah ba kai da kanka ai baka zo baka ce ya Allah aiki ne kaza ina tawassuli da wannan aikin ka bani kaza kai da dama ba dan Allah kai ba ya za a amsa kenan kaga wannan shi zai hana mu riya a cikin ayyukanmu duk aikin da zamu yi kokari mu tsabtace niyyar mu yi shi saboda Allah. Idan mun yi shi saboda Allah to muna da damar mu yi tawassuli da wannan aikin Allah ya mana bukata. Duk wanda ya san darajar yin tawassuli da aiki na gari ba zai yarda ba aikin shi bari ya tarbi aikin shi. Tunda ya san cewa wannan aikin aiki ne jabbar wanda kuma Allah zai amshi aikin. Idan ya yi saboda wani Allah ba zai amsa ba kuma babu magana kai tausiri da aiki. Kina da haka mu tsabtace niyyar mu lokacin da muke duk aikin da muke. Bayan haka nan sadaka. Idan ka roki Allah wasu bukatunka kana da dala 10 ka sai da biyu sadaka ne. Shikin. Sai da biyu kai sadaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi yake cewa ittaqun nar wa la bishit tabar. Mu yi tsoron wuta ko da da bari na dabino sadaka Allah subhanahu wataala koya kai ta shi Allah subhanahu wataala yana so a dan adam ne shi in kai abu dan kadan yake rena duk cewa rishin me yake da suna nazari ne ka ba mutun abu ya rena saboda shi lokacin da aka ma kyauta ba girman kyauta ake yi ba ba niyyar da aka zabura aka maka kyauta kokarin da aka yi aka tuna da kai aka maka shi zaka ji ba ba yawan ta yawan ta ba shi wani mai muhimmanci mutum yayi kokari ya daure da abin da ya samu da zuhar shi abin da yake mamallakin shi ne ya dauka ya bata wallahi wannan kokarin ba karamin kokari bane tunda a cikin dabi'a ta dan adam akwai ruwa amma mutum ya danne wannan ruwa ya ce gashi to sai ka diba muhimmancin wannan kokarin da ya baka kaka diba yawan ta Allah subhanahu wataala yana son sadaka wannan sadaka idan kai kuma Allah subhanahu wataala zai ma abinda baka tsammani kenan bayan mun yi addu'a mu bi da sadaka hallau Allah subhanahu wataala zai amsa wannan sune kadan kenan daga cikin abubuwan da sai kasance da ake bukata mutum ya rike kamar sababi a lokacin addu'a shi idan kuma ka kare hallau kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah taala Allah zai amsa لما لك تواروا أبو داود صحاه الألباني أن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثي لك معاذ بن جبل يروي تودك من زان الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل شينا كتما أبو عبد الرحمن متمن قرم مدينة ني كو متمن خزرج صحابيني مكنا شاء القرآن مجرما كون فكيهين كما يروي تو حديثي دداما لك من زان الله صلى الله عليه وسلم an aihe shi kahin hijira da shekara 18 a garin Madina kuma ya musulunta shekara 18 kenan zawan manzo sallallahu alaihi wasallam garin Madina ya lokacin da aka yi bai'atul aqaba ta bi shi ma ya ji wannan bai'a wannan mubai'a da aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam ko manzo sallallahu alaihi wasallam da ya hijira sai ya dauki Abdullahi bin Mas'ud ya gama su da shi Mu'az yace ya kula da shi wannan bawan Allah ya ji yakin Badar duk wanda yake yakin Badar yana daga cikin fadala da aka ware musu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi abin da ko ga rama an yahi kuma ya halarci dukkan yakokin da aka yi na manzo sallallahu alaihi wasallam Mu'az bin Jabal kenan lokacin da aka yi fatahu Makka aka bude garin Makka manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya dora Itab bin Usayd a matsayin shugaba sai aka ce shi ko Mu'az ya zauna ya koyar da su alqur'ani da kuma fiqh an bude garin yanzu garin ya musulunta to yanzu suna bukata a koya musu qur'ani a koya musu addini sai aka ce Mu'az ya zauna ya karantar da su addini wannan bawan Allah bayan haka nan kuma ya kai garin Yaman can ma ya je ringa koyar da alqur'ani da hadisi wannan bawan Allah Mu'az bin Jabal da shi aka bude garin ruwan Sham musulunci suka kai musulunci garin kuma da shi aka yi ma'rifatul Yarmuk Mu'az bin Jabal da shi aka yi Manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana yace Mu'az yace ya Mu'az yace inni la uhibbuka billah yace ya Mu'az ina son ka fa duba irin wannan fadala mallam Manzala sallallahu alaihi wasallam yace wa ina son ka ai ka san ka sha kwana an sallame annabi yace ma ina son ka ai magana ka dai abinda Mu'az manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya shi yace ina son ka Mu'az yace wallahi ni manzo sallallahu alaihi wasallam ina son sallallahu alaihi wasallam Mu'az ya rasul hijira tana shekara 18 eh ya rasu bayan hijira da shekara 18 na wani yake da suna wata annuba ta taso ta kashe Abu Ubaida kuma shi ma ta kashe shi kaga shi ma na daga cikin shahidai wanda ya mutu da sababin irin wannan abubuwa babban sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine rawaito mana wannan hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min muslim babu wani musulmi yabitu ala dhikrillah ya kwane na ambatan Allah tahiran yana cikin tsarki fa yata'arra min al-layl ya tashi da dare fa yas'alu Allah khayran min khayri ad-dunya wal-akhirah ya roki Allah subhanahu wa ta'ala al-khayri na duniya da na lahira yace illa a'tahu iyyahu sai Allah ya bashi annabi ne yake magana yace duk wanda ya tashi da dare wanda ya kwana cikin tsarki kuma ya tashi da dare ya daga hannu ya roki Allah alkhairin duniya da lahira Allah sai ya bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa wanda ya hulka da dare yana hulkawa sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah yace allahumma ighfirli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai gafarta mishi kuma idan ya tashi ya raka'a Allah zai amsa sallar shi idan ya addu'a kuma Allah zai amsa addu'ar shi aga wannan fadala ce wadda babba wadda ni kokari mun ga amfana duk lokacin da ka zagura idan ke gudu ka tuno da wannan hadisi ka karanta wannan addu'a kuma ka ce Allahumma ighfirli kuma ka tashi kuma ko ma za ka koma Allah zai gafarta maka in akwai wani abu da ya dame ka ya Allah abu kaza da ya dame ni ya Allah ka yi abu kaza nake so ya Allah ka bani to Allah zai isa in zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al mala'ika tad'u liman nama ala wudu'i wanda ya barci da arwalla mala'ikai suna mishi addu'a kuma da kana samun gadi na mala'ikai akan idan ka kwana da arwalla yace rawa ibn hibban wa hasanahu al albani ad ibn abbas رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال صلى الله عليه وسلم يجي واطهروا اجسادكم طهركم الله يجي كصفتتي كصركتي جيكمكم يجي الله زي صركتي يجي فانه سبودا ليس من عبد يبيت طاهرا الا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا من زال صلى الله عليه وسلم يتوى سبودا دو وند يسألك كيج كنشي يتي الله يسألك كيج يتي كون باب ونباوة وند زيك وانا يسألك يتي إلا بات معه في شعاره ملك يتي سيا فانا أديدي كنشي أقول ونملائكة لا ينقلب ساعة من الليل وان باب وان لوكتي ندري وان ملائكة بزي غشي بينا چوا اللهم اغفر لعبدك يا الله غافر تاما باوانتا فإنه بات طاهرا سبودا يا قوانا دا أروى الله يا قوانا تكن سلكي سبودا يا قوانا تكن سلكي حديث يازو أتكن بخاري مزار السلام أنتم بيش akan wanda ya kusanci iyallan shi da dare shin akwai wani abu da ya kamata yi ko da bai wanka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi arwalla hadisan sun kai biyar wanda ya magana daban-daban a kai akan cewa yayi arwalla ko da a ce bai wanka janaba wanda nata ake cewa giwa arwalla arwallar da ba ya sallah ne ta bare tawafi tunda baya yiwa wannan arwallar kai sallah ne amma me ake so su ake kai arwallar idan kai arwallar wannan mala'ikai su shiga wata gadin ka wani dalilin wannan arwallar da kuma shaytan ba zai rabe ka kuma ba za ka ringa yin muna da muhulki ba wanda ya kwana da arwallar kenan kaga abu ne wanda bai kamata mu wasa da shi yin arwallar da dare kamar gadi ne muka sama maka mu mala'iku za su yi gadin mu kuma su kwana suna mana addu'a suna cewa Allah gafarta mana kuma ka san ai addu'a mala'iku amsa sace ko ai ba sai an ga maka wannan daga cikin fadala ta yin arwalla kafin a kwanta. Allah sa shi ma mai aiki da shi mu rinje shi. Yace babun fadlu salatu sunnatul wudu, babu da zai magana akan fadalan sallar da ake yi ta arwalla. Amma sallar arwalla, amma arwalla sallah, afwan, amma arwalla sallah, amma arwalla sallah, kawai kai arwalla ka tace kai sallah ba tare da wani abu ba, kawai dan kai arwallan ne kai sallah. Akwai fadala mai kyau, za mu karanta hadisin yanzu. Na'am, yake cewa al-muhafaza ala sunnatil wudu, kiyayewa akan sunna ta arwalla, sababun min asbabi dukhulil janna, sababi ne na shiga gidan aljanna. Kawai in kai arwalla ka sabunta arwalla, kawai ka tashi kai raka'a sunna ce, sunnatul wudu ake ce mata. Fi sahihai, ya zo a cikin Bukhari da Muslim, Abu Hurairah Allah ƙara mishi da yake cewa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa قال لبلال yake cewa Bilal inda salatul fajr an mutu sallah ta asuba an kare sallah, suke cewa ya Bilal, ya kira Bilal yake ce mi hadithin yace ba ni labari bi arja amali, da wani aiki da kake aikatawa, babban aiki da kake aikatawa, amiltahu fil islam, wanda ka aikata a wannan addini namu na musulunci. Yace dalilin tambaya ta shine fa inni sami'tu daffana alayka bayna yadayya fil janna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu da mai gidan aljanna, sai ya ji tahiyya a cikin gidan aljanna, sai ya tambaya wane ne, aka ce mai Bilal ne ibn Rabah. Qala, sai yake cewa ma amiltu amalan arja indi, yace babu wani aiki da nake yawan aikatawa wanda nake ganin cewa wani aiki ne babba. Yace anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati laylin aw naharin illa sallaitu bidhalika at-tuhuri ma kutiba li an usalliya. Bilal yake cewa abinda nake aikatawa wanda na san ina aikatawa ni kiyaye akan shi, shine ban taba yin wani tsarki ba a kowane lokaci na dare ko rana nayi arwalla. Yace illa sallaitu bidhalika, yace wannan arwallar sai nayi sallah da ita, ma kutiba li an usalli, yace gulgudan abinda Allah ya kadarta mini in yi sallah, kenan mafi karanci a ce raka'a gulgudan abinda sahabbai kullun cikin tsarki suke. Daga arwallar su tawarware idan suka shiga ban dake suka hoto arwalla da su, kuma idan suka yi arwallai shine Bilal shi yake in yi arwallai kuma ya tace sai sallah. Wannan abin ya gadar mai da shiga gidan aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ji tahiyyar shi a gidan aljanna. Kenan kaga wannan wani gubabban lada ne, wata hanya ce ta magabata sahabbai domin isa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, domin samun gidan aljanna. Daga ciki shine idan suka yi arwalla suka sabanta arwalla sun yi raka'a ko raka'a hudu, kenan abin da ya kamata mu ma mu kokari mu kwatantawa, tunda ce hanya ce ta magabata zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, to ga ɗaya daga ciki bancin wa'anda muka gani na asuwaki da sauransu. Ina fata an gane, ina ga nan za mu dakata insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gracias.
حي على الصلاة